Libreville.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye haƙƙin dan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar kanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita bude wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Zababben shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin miƙa mulki na gwamnatinsa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a Ghana, ƴan ƙasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da rawar da matan ƴan takarar shugaban ƙasa ke takawa. Wannan dai yana zuwa ne bayan da uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki Samira Bawumia ke tarukan yakin neman zabe.
Wanda muke gani dai campaign Samira Bawumia dai kaman tana dai kokari, amma abin ya zo ya kai kaman wasa da hankalin mutane take. Ka duba lokacin 2016 dai da ta zo suke campaign haka, nan da nan tana ta zage-zage don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara, kuma abin da muke bukata da su duk suna kaman wasa da hankali.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomi a jihar Delta da ke kudancin Najeriya sun ce wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar Wari ta Kudu ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 5, yayin da wasu 6 suka jakkata. Ana kuma ci gaba da neman wasu da dama. Sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya, wanda a yau ya tattauna akan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a babban zaben ƙasar Ghana da ke tafi. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye haƙƙin ɗan adam na da matuƙar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka haɗa da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunƙurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Daraktan hukumar yaƙi da cutar ƙanjamau ta duniya Winnie Benyima ta fitar da wani rahoto ta yanar gizo mai suna ɗauki matakin da ya dace kan kawo ƙarshen ƙanjamau. Rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare haƙƙin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Ta ce ci gaba da aka samu a fannin magani yana taimakawa wajen rage sabbin kamuwa da cututtukan.
But the gaps still remain in the protection of rights.
Tace akwai babban gibi a wajen kare haƙƙi. Lokacin da ake samun rashin hukunci a bangaren cin zarafin jinsi, lokacin da ake kama mutane don irin rayuwarsu ko waɗanda suke so, lokacin da zuwa neman kula da lafiya ke zama da haɗari ga mutane saboda jinsinsu, abin da wannan ke haifarwa shine an toshe wa mutane damar samun kulawa. Wannan yana haifar da haɓakar cutar ƙanjamau. Kare haƙƙi ne kawai zai sa iya gyara waɗannan kurakuran. Akwai buƙatar a samar da dokokin da za su kare haƙƙin kowa da kowa. Idan muka ɗauki hanyar da ta kamata, za mu kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita bude wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita bude wuta wanda suka yi bayan wani dan lokaci kadan. Amurka tare da Faransa sun taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikicin. Shugaba Joe Biden da ya tsokace akai a fadar White House ya kira tsagaita wutar a matsayin mataki mai muhimmanci don kawo ƙarshen tashin hankali a gabas ta tsakiya. Yace Iran da 'yan ta'addanta Hezbollah a Lebanon da kuma mayakan Hamas a Gaza sun ɗanɗana kudansu a cikin sama da shekara guda suna fafatawa da sojojin Isra'ila. Yace an tsara yarjejeniyar Isra'ila da Hezbollah ne yadda za ta zama ta dindindin ta kuma dakatar da yakin. Amurka da Burtaniya da sauran kasashen yammacin Turai sun ayyana Hamas da Hezbollah a matsayin kungiyoyin ta'addanci. Zababban shugaban kasa Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa. Wata sanarwa daga Suzy Wells shugaban ma'aikatansa ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaba su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane bangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da babban zaben ƙasar Ghana ke ƙara gabatowa, hankali ya koma akan rawar da matan 'yan takarar shugaban ƙasa ke takawa musamman wajen tallata manufofin mazajensu. Samira Bawumia, uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NPP kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci, ta dage wajen yakin neman zaɓe, lamarin da ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar Ghana. Yayin da a ɗayan gefen ba haka lamarin yake ba da Lordina Mahama, uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC kuma tsohon shugaban ƙasar Ghana. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim ta aiko mana daga birnin Accra.
A matsayinta na uwar gidan Dr. Mahmudu Bawumia, ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa, Samira ta himmantu wurin faɗakar da al'umma akan jagoranci na hangen nisa. A wurin wani taro, Samira ta bayyana da cewa ƙasar Ghana tana buƙatar shugaba mai kirkire-kirkire irin mijinta. Ta yi nuni da ƙwarewarsa wajen magance matsaloli, mai jajircewa da sadaukarwa wajen inganta rayuwar 'yan Ghana. Samira ta ja hankalin mutane zango cewa lokaci ya yi da ya kamata su ba da yin baya ga ɗan uwansu.
Mun tura yaran wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci. Mun taimaki wasu yau zamani mu mai muka ci. Mun haƙuri. Yau na ce ban zo roƙon boss ba. Na zo in ce muku alherin naku.
Kana kuka.
Sarautar naku ne. Zango ya samu sannan wani ya samu.
Haka ne.
Gaba da bayar duka zango.
Ta kuma bayyana aniyarta na goyon bayan kamfen ɗinsa domin tallata kyawawan manufofinsa ga ƙasar. Kalaman nata sun janyo martani daga al'ummar ƙasar da dama da suke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu.
Na Laisa Abubakar, da farko dai Ghana bai taɓa gani wani abu kamar mataimakin shugaban ƙasa matansa ya shiga cikin siyasa kamar yadda muka samu. Yanzu namu Samira Bawumia, wato hatan Alhaji Mahmudu Bawumia, mai takara ma NPP yanda matan shi ya shiga cikin haka.
Sunana Muhammad Mahfuz. Mu yadda muke gani dai campaign Samira Bawumia dai kaman tana dai kokari, amma abin ya zo ya kai kaman wasa da hankalin mutane take. Ka duba lokacin 2016 dai da ta zo suka yi campaign haka, nan da nan tana ta zage-zage ta zagi wannan tabine ne don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara, to sun zo kuma abin da muke bukata da su yi sun zo suna ta mana wasa da hankalin. Ka duba lamari economy.
Samira ta shiga da gangamin yakin neman zaɓe a wurare da dama a cikin ƙasar nan, inda ta yada zango a jihar Ashanti da ke zama babban tungar NPP. Sai 'yan Ghana da dama ne suke bayyana al'ajabinsu akan rashin ganin uwar gidan ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NDC Lordina Mahama. Dalili kenan da ya sa na tuntubi mai sharhi akan lamuran siyasa Muhammad Murtala Muhammad, wanda ya mini jawabi kamar haka.
To wannan zancen ba a ganin ta din nan ya sa bamban da yanda mutane ke nufi, saboda ita ma tana irin nata. Amma wannan da yake ita ta yi har vocal ita Samira, tana kokari kuma tana shiga lungu da saku, da yana za a yi dai mijin nata ya samu nasara musamman inda ya danganci mu zango. Amma ita kuma wannan ɗin tana irin nata, amma ita nata tana gi mutane gine-gine take yi tana zuwa kauyuka tana bude wannan gine-ginen.
Hawawu Abdulkarim, yan faniya murar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Hawwa Abdulkarim, shirye-shiryen na zuwa muku ne kan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Wata kotu a Rasha ta yanke wata 'yar jarida hukuncin daurin shekaru 4 a gidan yari bisa samanta da laifin yin aiki da kafafen yada labarai na kasashen waje a wata shari'ar da aka yi a cikin siri jiya Talata. An kama Nika Novak a watan Disamba shekara ta 2023 bisa zargin shirya bayanan da ba su da tushe don bata sunan sojojin Rasha. Hukumar tsaro ta FSB ta ce manufar aikin Novak ita ce yi wa Rasha lahani da kuma wani yunkuri na tada zaune tsaye a ƙasar da haifar da rudani kan yakinta a Ukraine, a cewar kamfanin dillancin labarai Interfax. Kotun da ke yankin Siberia da yankin Sabalkaski bata bayyana kowace kafar yada labaran kasashen waje ake zargin Novak da yi wa aiki ba. A lokutan baya, Novak ta yi aiki da gidajen yanar gizon labaran Rasha Chita da Zapru, kuma ta kasance 'yar jarida mai zaman kanta da ke aikawa Radio Free Europe da kuma Radio Liberty ko kuma RFE da EL da rahotanni. Daga ƙarshe, rikici tsakanin jami'an tsaron Pakistan da magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka ɗaure ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 10 ciki har da jami'an tsaro tare da jakata wasu da dama a babban birnin ƙasar a jiya Talata. Waɗanda suka mutu sun haɗa da aƙalla jami'an tsaro 5 da kuma 'yan sanda da magoya bayan jam'iyyar Khan ta Pakistan PTI, a cewar hukumomi da masu shirya zanga-zangar. Rikicin ya barke ne bayan da dubban magoya bayan PTI suka isa a Islamabad cikin dare, inda suka nufi dandalin jama'a na birnin Dichok domin gudanar da zanga-zangar zaman dirshe har sai an biya buƙatunsu ciki har da sakin kan. Masu gangamin sun keta shingaye da aka kafa suka nufi wurin da ake gudanar da zanga-zangar kafin 'yan sanda su yi ta harba hayaki mai sa hawaye.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Delta a Najeriya ta tabbatar da cewa akalla mutane 5 sun mutu a wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar Wari ta Kudu maso yamma da ke jihar, yayin da kuma ake ci gaba da neman wasu da dama. Rahotanni sun bayyana cewa hatsarin karamin jirgin ruwan ya auku ne a lokacin da yake dauke da fasinjoji sama da 30 da ke kan hanyar dawowa daga wani bikin jana'iza da suka je. Wakilan muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan lamarin da ya yi matukar tada hankalin jama'ar jihar ta Delta, kuma bayanai sun tabbatar da cewar wannan lamarin ya afku ne sakamakon wani tahomi gama da wasu kwale-kwale guda biyu suka yi da ke dauke da wasu iyalai da suka fito daga wajen wata zana'iza, abinda ya sa fasinjojin suka fada cikin ruwa nan take, wanda yake kuma ba tare da sun saka rigar kariya ba. Kuma kawo yanzu 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa na ci gaba da kasancewa cikin fargaba domin rashin tabbas na halin da 'yan uwansu suke ciki, musamman matakan da hukumomi ke ɗauka kan ceto 'yan uwan nasu. Ga ma abinda wata ke faɗi.
My name is Amaka Daniel. We people in Wari Kingdom, the day this accident happened.
Tana cewa ne sunana Amaka Daniel, ina da 'yan uwa da suka shiga cikin wannan hatsari, kuma a ƙashin gaskiya hatsarin jirgin ruwa musamman na masarautar Wari ya samu shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas. Kuma kawo yanzu ban mu ji daɗin halin da aka shiga ba, musamman na rashin ɗaukar matakai na hamzari da 'yan sandan da ke kula da harkokin ruwa suka yi domin ganin cewa dai an ceto 'yan uwan namu. Muna cike da matukar fargaba akan halin da 'yan uwan namu suke ciki, kuma jami'an tsaro sun ce mutane 5 ne suka halaka, to mu dai mun san mutane 30 ne jirgin ya dauko, ina sauran suka shiga ne.
Now what we are asking is where are the remaining 20?
Ita kuwa wata da ke zaman shugaban kungiyar masu kamun kifi da kuma sufurin jiragen kwale-kwale Dr. Ebini mai ansa tace,
part of what causes such problems is ignorance
Mun fito ne daga yankin da ake sufurin jiragen ruwa, kuma muna fuskantar kalubale da dama, musamman na karamcin ilimi kan harkokin sufurin jiragen ruwa. Akwai dai adadin mutane da ya kamata ko wani kwale-kwale ya dauka, to ba abin ka'ida shi yasa muke samun hadarin jiragen ruwa.
The regulators are supposed to enlighten the people on such weights that the boats can carry.
Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto waɗanda suka makale a cikin ruwa sakamakon hadarin na jirgin ruwa. Musa Olifemi Abawuni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Delta. Muna gudanar da wani bincike a halin yanzu, kuma da zaran mun kammala za mu sanar da ku, amma dai muna son sanar da ku cewa mun tura jami'anmu da suke da kwarewa kan ruwa domin dai gano gawawwaki waɗanda suka makale a cikin ruwa, kuma kawo yanzu ba mu kai ga gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba, da ma waɗanda suka jikkata, ko da yake dai mun kwashi wasu zuwa asibiti.
The number that took off will be able to give an accurate figure, but for now we are investigating.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasar Ghana, za ku ji shin wane ne manyan 'yan takara? Jama'a assalamu alaikum. A ranar 7 ga watan Disamban nan mai zuwa ne masu zaɓe za su garzaya a rumfunan zaɓe a ƙasar Ghana domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da zai karɓi mulki daga Nana Akufo-Addo, wanda ke kammala wa'adin mulki biyu na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Duk da yake dai 'yan takara 12 ne hukumar zaɓen ƙasar ta tantance da su a zaɓen shugaban ƙasar. To amma fafatawar za ta kasance ne tsakanin manyan 'yan takarar jam'iyyu biyu, wato jam'iyyar NPP mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta NDC, waɗanda su ne kaɗai suka taɓa lashe zaben shugaban ƙasa tun sa'ar da ƙasar ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekara ta 1992. Wakilinmu a birnin Accra, Idris Abdullah Bako, ya yi ɗawainiyar tattaro mana bayanai domin haska muku su wane ne waɗannan 'yan takarar da ke kan gaba-gaba. Bari mu fara da ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki, wato Mahmud Bawumia mai shekaru 61, wanda kuma yanzu haka shi ne mataimakin shugaban ƙasa a Akufo-Addo na tsawon shekaru 8. Haka kuma ya taɓa zama mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar ta Ghana, wanda ke fatar kuma a yanzu ya kasance shugaban ƙasar musulmi na farko a tarihi.
An haifi Mahmud Bawumia a ranar 7 ga watan Oktoba 1963 a garin Tamale da ke yankin Arewa. Mahaifinsa Alhaji Mumuni Bawumia, tsohon ɗan majalisar dokoki a jamhuriya ta ɗaya, ya fara da makarantar firamare na Sakasaka da ke garin Tamale. Daga nan ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta Tamale a shekarar 1975. Bayan kammala sakandare sai ya tafi ƙasar Ingila, inda ya karatun diploma a harkokin banki. Daga nan sai ya shiga jami'ar Buckingham, inda ya yi digirinsa na farko a fannin tattalin arziki a shekarar 1987. Sannan ya samu digiri na biyu har wayo a fannin tattalin arziki a Lincoln College da ke Oxford. Bayan nan sai ya digiri digirgir ɗinsa a fannin tattalin arziki dai a jami'ar Simon Fraser da ke Vancouver, ƙasar Canada a 1995. Daga shekarar 1988 zuwa 1990, Dr. Bawumia ya koyar a fannin tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a Emil Wolf College of Accountancy da ke London, Ingila. Ya dawo gida Ghana a shekara ta 2000, inda ya aiki a matsayin masanin tattalin arziki a bankin Ghana. Ya samu matsayi daga babban daidaitattun masanin tattalin arziki zuwa shugaban ma'aikata, sannan ya zama mataimaki na musamman ga gwamnan banki Dr. Paul Akwa. Shugaban Ghana na wannan lokaci John Ajikun Kufo ya nada shi mataimakin gwamnan bankin Ghana a watan Yunin 2006. A shekarar 2008 dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP Nana Akufo-Addo ya gayyato shi zuwa ga harkokin siyasa, inda ya zabe shi a matsayin mataimakin sa a takarar zaben wannan shekarar. Gayyata ta bashi mamaki.
Well, I want you to be my running mate, you know. I said, you must be joking.
Ina so ka zama mataimakina na takara. Sai nace kana wasa ne. Ka san ni ba dan siyasa bane. Gaskiya ba ni da sha'awar siyasa. Sai naje na yi magana da mai gidana a lokacin. Muka tattauna. Na yi tunani sosai game da haka. Sai na yi tunanin barin banki zuwa duniyar siyasa. Jam'iyyarsa ta NPP ba ta yi nasara a wannan zabe na 2008 ba, amma ta samu ƙarin ƙuri'u a yankuna uku da ke arewacin Ghana. A zaben 2012 kuma ba su yi nasara ba a wannan zaben ma. Har wa yau dai Nana Akufo-Addo ya sake zabensa a zaben 2016, inda jam'iyyarsa ta NPP ta samu nasara a wannan zabe da kuma zaben 2020, sannan ya kasance mataimakin shugaban ƙasa har izuwa yanzu 2024. A ranar Juma'a 16 ga watan Yunin 2023, Bawumia ya gabatar da takararsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NPP. Kuma a ranar 26 ga watan Agustan 2023 ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un wakilai, inda ya doke 'yan takara tara.
From the certified result, I was pronounced the winner.
Daga sakamakon da aka tabbatar, an bayyana ni a matsayin wanda ya nasara da kashi 61 cikin 100 na sahihan ƙuri'un da aka kada. Dr. Bawumia ya rike mukami da dama kafin ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Daga ciki ya kasance mai ba da shawara ga hukumar tattalin arziki in Afrika daga Fabrairu zuwa Maris ɗin 2009. Ya kuma kasance mai ba da shawara ga babban bankin ƙasar Saliyu kan sake fasalin tsarin banki da manufofinsu na kuɗi. A matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa, Dr. Bawumia ne shugaban kwamitin kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa, kuma ya kawo sauye-sauye tare da ƙirƙiro manufofi. Daga ciki akwai tsarin fasahar zamani na digital. Ya asasa kawo jirage marasa matuƙa na zipline don isar da kayayyakin kiwon lafiya ga karkara, aika kuɗi da amsa ta wayar hannu da bankuna, katin 'yan ƙasa da sauransu. Dr. Bawumia na samun suka a matsayinsa na shugaban kwamitin kula da tattalin arzikin ƙasa, inda masana ke alakanta matsin rayuwa da 'yan ƙasa ke fuskanta da faduwar darajar kuɗin Ghana a kasuwar kuɗi ta duniya, da rashin cika wasu alƙawura da suka yi a yayin da suke yakin neman zaɓe, da rashin yakar cin hanci da rashawa yanda ya kamata da sauransu. Dr. Bawumia na da mata ɗaya, Hajiya Samira Bawumia, da 'ya'ya huɗu, maza uku, mace ɗaya.
Sai ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NDC John Dramani Mahama, mai shekaru 65, wanda ya taɓa rike mukamin na shugaban ƙasa daga shekara ta 2012 zuwa 2016, inda ya sha kai a zaɓukan da suka fafata da Akufo-Addo a shekarun 2016 da 2020.
An haifi John Dramani Mahama a ranar 29 ga watan Nuwamban 1958 a garin Damango da ke yankin Arewa na lokacin. Mahaifinsa Emmanuel Adama Mahama wani fitaccen manomin shinkafa ne, kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Gwanja ta Yamma. Ya fara makarantar firamare ɗinsa a Achimota Basic School, daga nan sai ya tafi makarantar sakandaren Ghana Secondary School da ke Tamale. Bayan ya kammala sakandare, sai ya samu gurbin shiga babbar jami'ar ƙasa da ke Legon, inda ya samu digiri na farko a fannin tarihi a shekarar 1981.
I realized early in life that I
Mama yace na gane tun a farko-farko rayuwata cewa ina son adabin Turanci, ina son tarihi, ina son ilimin geografiya, ina son mawdu'in da ke bukatar karatu da yawa. A 1988 sai ya tafi Moscow da ke tsohon tarayyar Soviet, inda ya sake yin digiri na biyu a fannin halayyar zamantakewa. A 1996 John Dramani Mahama ya shiga harkokin siyasa gadan-gadan, inda ya shiga jam'iyyar NDC. Aka zabe shi a matsayin dan majalisar dokokin Ghana domin ya wakilci maza Bole Bamboyi. Aka sake zaben shi a zabukan 2000 da kuma 2004. A wannan lokacin aka nada shi mataimakin ministan sadarwa a shekarar 1997, sannan ya zama ministan sadarwa daga 1998 zuwa 2001. Mr. Mahama ya taba rike mukamin shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa, inda ya taka muhimmiyar rawa wajen daidaita harkokin sadarwar Ghana a shekarar 1997. A shekarar 2003, Mr. Mahama ya zama memba a Majalisar Dokoki na Kasashen Afirka, inda ya zama shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka. Ya yi aiki a waɗannan mukamai har zuwa 2008, lokacin da marigayi shugaban ƙasa John Evans Atta Mills ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa. Bayan rasuwar shugaba Atta Mills a watan Yulin 2012, John Mahama ya rike mukamin shugaban riƙon ƙwarya na tsawon watanni 5, kuma ya tsaya takara a matsayin mai riƙe da tutar jam'iyyar NDC, inda ya nasara da kashi 50.70 na yawan ƙuri'un da aka kada babban zaben ƙasar da aka gudanar a ranar 7 ga watan Disamba 2012, an rantsar da shi a ranar 7 ga watan Janairun 2013.
That I will bear true faith
and allegiance to the Republic of Ghana as by law established.
And allegiance to the Republic of Ghana as by law established.
A lokacin shugabancinsa, Ghana ta ga muhimman sauye-sauye. Daga ciki akwai gina tsarin demokradiyya. Rashin aikin yi ya ragu daga kashi 3.6 cikin 100 a shekarar 2012 zuwa kashi 2.3 cikin 100 a shekarar 2016. Mr. Mahama ya fuskanci badaƙalar cin hanci da rashawa. Wata kotu a Burtaniya ta gano cewa katafaren kamfanin jiragen sama na Airbus ya yi amfani da cin hanci da rashawa wajen ƙulla kwangiloli da Ghana na jiragen soji tsakanin shekarar 2009 zuwa 2015. Amma ofishin mai shigar da ƙara na musamman na Ghana ya wanke shi. A shekarar 2023, jam'iyyar NDC ta sake zaɓar Mahama a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Shin ko me yasa ya sake shiga takara idan muka yi la'akari da cewa ya taɓa zama ɗan majalisa, ya taɓa zama minista, ya yi mataimakin shugaban ƙasa, kuma ya zama shugaban ƙasa?
The easiest thing for me to do would be to take a rest and just walk away and do it.
Yace abu mafi sauƙi a gare ni shine in huta, kuma ni mutum ne da ƙasa ta taya min abu da yawa, kuma idan ƴan Ghana suna buƙatar lokaci na da ƙwarewa ta a wannan lokacin da ƙasar ke cike da rikici, kuma zan iya kawo gyara, babu shakka zan ba da kaina don yin haka. Tsanni da wannan gwamnati ta jefa ƙasar nan a ciki, tana buƙatar ƙwararrun mutane a Ghana domin su iya gyarawa.
It needs all qualified people in Ghana to be able to.
John Dramani Mahama Kirista ne wanda ya fito daga iyalin da yake akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ciki. Yana da mata ɗaya, wato uwar gida Lodina Mahama, da ƴaƴa 5 masu suna Shafiq, Shahid, Sharaf, Jesse da karamar su Farida. Masu saurare, anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye haƙƙin ɗan adam na da matuƙar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka haɗa da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunƙurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare haƙƙin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita buɗe wuta wanda suka yi bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Zababban shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin miƙa mulki na gwamnatinsa. Wata sanarwa daga Suzy Wells, shugaban ma'aikatansa, ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaɓa su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane ɓangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma miƙa mulki cikin tsari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.